أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله قراتمنا ولا بتاجنا البردة زعم تاشي فصل السابق في إسرائه ومئراجه صلى الله عليه وسلم. فصلي نبقي زي مقنع كان إسرائي دمي إراجي يا كير من يمم الآفون ساعته سعيا وفوق متون الأين كالرسل يا كير من يمم الآفون ساعته يا كير يا شيئين من وند الآفون مبراتا شين الآفون مبراتا بدأ دي سياتي آفي مبرا jami'in su jami'i muzakkari salim sai ce afuna amma shi Sheikh Yusuf al-Nabhani shi ya kawo shi a jam'ut taksir a cikin daibatul garra sai ya kira su awafi saboda haka zaka yi cewa afuna jami'i na mai bara zaka yi cewa kuma awafi kamar yadda shi Sheikh Yusuf al-Nabhani ya kawo ya kaira ya ce yamman wanda al-afuna mabarata yammama suke lufan sahatahu farfajiyarsa duk duniya tunda Allah ya duniya ba taba bawan Allah da bayin Allah suke nufan su je neman alfarma ba kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya ishe ka duk matsayin mutum karshen matsayinka ka zama shugaban kasa ko ka zama kaza karshen matsayinka shine ka samu dama ka je ka ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaira ya ce yan wanda al'afuna masu neman alfarma kace mabarata yamma ma suke nufan sa'a da farfajiyar sa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda duk wanda yaje gurin sa mabaraci ne duk wanda yaje gurin sa to ne ma yaje shi kadai ne ko Annabi waye ko mun girman Annabi ko mun girman wali ko mun girman wani wanda ya samu wata daraja ta duniya ko ta lahira to in yaje wajen Annabi yana neman alfarma a gurin sa shi kadai ne in dai ka je gurin sa to alfarma ka je nema kowa yayi kuwa ya kaira ya ce yan wanda al'afu la mabarata yamma ma suke nufan sa'a da farfajiyar sa sa'a wannan sa'a din kin ma ya zama na tafiyar kafa ne sa'a wasu suna tafiya a kafa wa fauka mutula wasu kuma suna bayan ayyuki tagoyi ar-rusmi masu zane a cikin daji wannan sa'a wasu suna tafiya a kafa wani talaka ne da kafa ma zai kama hanya ya tafi mana ya fiye yin wanda talakawa ma wanda ba su da abin hawa su je neman alfarma wa fauka mutula da kuma masu hawa fauka saman mutuna bayan ayyuki tagoyi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zaka hawo jirgi ka hawo jirgi kuma bara ka je gurin sa sallallahu alaihi wasallam a kasar ku ka gagari kowa ko a duniya ka gagari kowa duk wanda ya ganka so yake ka san masa kai kuma yake ta wajen Annabi bara shi yasa ce sa'ayan suna tafiya a kafa wani a kafa zai tafi saboda shi talaka ne ya je nema wa fauka mutuna wani kuma a saman ayyuki tagoyi kamar an zane kace a saman jirgin sama tunda a lokacin babu wani abun hawan da ya kai taguwa wa fauka mutuni ayyuki tagoyi ar-rusmi ba sa alama a cikin daji irin manyan taguwannan nan wanda duk inda suka biya zama hanya ko da ba mu san zakuma ba yanzu garken raguwa mun san garken dabbobi kamar shanaye in shanu suka yi garke sosai suka nufi guri duk inda suka wuce ya zama hanya to shine ar-rusmi ba su zane a cikin daji wanda duk inda suka biya zama hanya to wannan fasara ita ma'ana yinta wasu kuma suna cewa ya kaira manyan mamal afuna ya ce yan wanda al'afuna masu bara yamma ma suke nufan sa'a ta hu farfajiyar sa sa'aya kamar yadda ne sharhin ne ya kawo sa'ayan halin kasancewa suna gaggawa kowa in ya ta zuwa ta wajen Annabi tafiya yake kamar kansa zai cire ana gaggawa wa fauka mutunal ayniki a saman bayan tagwanni a rufini ba su alama a cikin daji wa man huwa ayatul kubra li mu'tabirin tabirin ومن هو نعمة الأزمة لمجتنبي ومن هو شما وانا يا دني إشاري يا من هو ووطن ينا إرى دوكيدا يا أولي داني ومن هو يا وندا آية الكبرى شين آية ما في جرمة لمؤتبين أمازن لورا دون ديك لورا إكيدا هنكال ياسن الله جي تبين إنا النبو صلى الله عليه وسلم شين ومن هو آية الكبرى شين آية ما في جرمة لمؤتبين دون لورا ومن هو نعمة العظمى ya wanda shine ne'ima mafi girma ne mugutani ne game neman riba ko game neman ganima duk wanda yake so ya samu cikin sauki to annabi sallallahu alaihi wasallam shine ne'ima mafi girma saraita min haramin laylan ila haramin kama saral badr fi da'in min zulmi saraita ya rasulullahi kai tafiya min haramin daga haramin makka laylan da daddare ila haramin zuwa ga harami na baitul maqdis haramin na farko haramin makka haramin na biyu kuma harami na baitul maqdis kama saral badaru kamar yadda wata yake tafiya fi dajin a cikin duhu min zulmi fi dajin a cikin dare min zulmi na duf fi dajin amma da dajin da zulmi duka duhu ne fi dajin a cikin duhu min zulmi duhun dare wa bi tatarqa ila anil damanzilatan min kaba kausaini lam tudrak wa lam tarumi wa lam turani wa bitta ya rasulullahi wa bitta ka wayi kai ko kuma wa bitta ya rasulullahi ka kwana amma dai kafiyar ba kwana akai ba ita wannan bitta za ta iya kasancewa ta ka kasance ko wa bitta ka kwana wa bitta ka wayi kai wa bitta ya rasulullahi sai ka kasance tarka kana ta hawhawa cikin daraja shine tarka kana ta hawhawa cikin daraja Allah na ta kara maka matsayi da kusanci ila annilta ila dana sai ka fassara ta da hatta ila annilta har inda ka samu manzilatan wani irin matsayi min qaba qausaini wannan qur'ani yake cewa fa kana qaba qausaini aw adna min qaba qausaini na qaba qausaini lam tudrak shi mana lam tudrak radin da fata lam tudrak wannan abin da ka samu lam tudrak ba a taba riska ba ba wanda ya taba samu wannan mazai in ba kai ba wa lam turani babu ma wanda ya taba nema shi yasa Allah ya saka wa Dr. Ali na mangi cikin Dr. Ali na mangi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kai ne wanda ka je babu wani wanda ya je ko a zuci cikin mazaje haji waka da ilimi kenan waka da ilimi kenan mala ko a zuci cikin mazaje ba wanda ya je wannan gurin da maiki sallallahu alaihi wasallam ya je shine wadinka ka kwana tarka kara hawa cikin daraja ila annilta manzilata har ka samu wani matsayi min qaba qausaini wanda qur'ani ke cewa ka da qaba qausaini aw adna lam tudrak ba wanda ya ji wannan gurin shine lam tudrak ba wanda ya riski wannan matsayin walam tarumi walam ta walam turani kai ba wanda ma ya taba nema wa qaddamat kadamiul anbiya ibaha wa rusul taqdimu maqdumin ala khidmi wa qaddamat ka jamiul anbiya ibaha jami'ul anbiya dukkanin annabawa wa qaddamatka sun gabatar da kai a wannan gurin kai ne limamin su shine jami'ul anbiya dukkanin annabawa wa qaddamatka sun gabatar da kai biha a wannan gurin kai ne liman war rusuli da manzanni amma wannan saboda waka ne kai ce war rusuli amma a kaida ba a daure kai da ce rusuli da ce ba waka bane war rusuli da manzanni saboda ita wannan sinin din da yake da daurin shi ba za a taba shi ba waka ce ta sa ce rusuli amma da kaida ce larabci da rubutun zuje ne gidi a masarufuwa war rusuli da manzani duka sun gabatar da kai taqdima makadumi taqdima irin gabatarwan makadumi wanda ake masa hidima ala khadami ga masu masa hidima an gabatar da kai ne irin gabatarwan sarki da fadawa wannan Imam al-Busairi radiyallahu ta'ala anhu ya kara fitar maka da wata fasaha jami'ul anbiya'i dukkanin annabawa qaddamatka ya rasulullahi sun gabatar da kai biha a wannan gurin war rusul da manzanni ta qadima makdumi irin gabatarwan abubuwan da ake hidima alakadani a masajisa masu yi mar hidima mana wannan girmamawa da annabawa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai fa sun masa tawadu bane a matsayin sa ne daman dole su girmama shi lokacin da bafari ya zo ya sunkuya wa sarki yana gaishe da sarki ai ba wai yana wa tawadu wa sarkin bane a ai matsayin sarkin ne daman dole girmama sarkin haka sarkin daman yake so dan ka duk girmamawa da annabawa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun girmama shi ne a matsayin sa na matsayin sa eh akwai jinjinar da dama baka cancanta ba kara aka ma a'a shi jinjinar da aka masa daman tasa ce shi ya cancanta aiwa haka shi ne abin da Imam al-Busiri yake so ka gane wa anta takhtariqu sab'at dibaka bihim fi mawkibin kunta fihi sahibul alani wa anta ya rasulullahi kai takhtariqu sab'a kana keta bakwai addibaka mai rufarfi sabaka dibaa dibaka kana ke ta rufan nan bakwai shine saba allazi kalaka sab'a samawati dibaka shine wa anta ya rasulullahi takhtariqu sab'a dibaka kana ke ta rufan nan guda bakwai na sama bihim tare da jama'ar annabawa fi mawkibin kunta ka kasance a cikin taron jama'a eh fi mawkibin a cikin taron jama'a kunta ka kasance fi a cikin wannan taron sahibul alami kai ne ma'abocin tuta ko kai ne ma'abocin alama shine sahibul alami idan shugaban kasa zai zo guri zai zo gari to shine sahibul alami idan kaga sarki ya zo da fadawa ya zo ne saboda shugaban kasa in kaga sojoji da bindiga abin da ya kawo su zuwa shugaban kasa in kaga yan sanda abin da ya kawo su zuwa shugaban kasa duk wani wanda ka gani kai ko maka da ka gani abin da ya kawo shugaban kasa ne kawo to shi shugaban kasa shine sahibul alami to shine fi mawkibin a cikin taron jama'a mawkibi shine taron jama'a kun tafi ya rasulullahi kasance sahibul alami kai ne ma abocin tuta ko ma abocin alama kowa kai yake so ya gani kuma kowa ya zo ne saboda ya girmama ka kuma kowa ya zo ne don ya samu alkhairin ka don ya samu wata alfarma a gurin ka hatta idza lam tada ashawan li mustabiqin min ad-dunyi wala marqan li mustanimi hatta idza lam tada ashawan li mustabiqin min ad-dunyi wala marqan li mustanimi hatta idza lam tada hatta har dai hatta idza lam tada ashawan har yadda baka bar wani fage ba shine lam tada ashawan baka bar wani fage ba li mustabiqin ga wanda zai tsira shine mustabiqin gane neman tsira da kai shine musabaka mustabiqin mai tsirawa da kai baka bar wani fage ba ga wanda zai ce zai nemi matsayi irin naka li mustabiqin gane tsirawa min ad-duwi na kusanci da Allah wala marqan kuma ka bar wata matakala ba li mustanimi ga mai neman daukaka eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya kura dukkanin wata daraja eh shine hatta idza lam tada sha'wa har yadda baka bar wani fage ba li mustabiqin ga wanda zai tsira da kai min ad-dunyi da kusanci da Allah wala marqan baka bar wata matakala guda ɗaya ba li mustani ga mai neman daukaka ka kula dukkanin daukaka kuma ba wanda yake tsammanin ma zai samu abin da aka baka ya rasulullah ka farta kullu maqamin bil idafati iz nudita bir raf'i mislal musrad al alami ka farta kullu maqamin bil idafati ka farta ya rasulullahi ka kaskantar da kullu maqamin dukkanin wani muqami bil idafati da raba shi zuwa gare ka duk wani muqami in aka raba shi da abin da aka baka na daraja to wannan muqamin yayi kasa duk wani mai daraja in aka raba shi da daraja irin taka to ta fita yi kasa shine ka fadota ka kaskantar da kullu maqamin dukkanin wani muqami bil idafati in aka ce za a raba shi da muqami irin naka iznu vita iz domin nudita ya rasulullahi an kira ka bil rafi da rufu'a mislal mufrad al alani kamar suna ne yan ka maka daici shine mufrad al alani wannan yayi iktibasi ne daga maganganun malaman nahwu an ce al rafi a nahwu ana nufin rufu'a mufradi ana nufin suna mufradi ma'ana sunan da ba jam'i ba ba tasniya ba al alani kuma sunan yanka to in kana so kai fassara ta lugha sai ka ce ka fassara kullu maqami ya rasulullahi ka kaskantar da kowane irin mukani kaga kafura ka kamar wata likar ne bil idafati da irafar ka bil ida ka fado da ya rasulullahi ka kaskantar da kullu mukani dukkanin wani mukani bil idafati idan aka ce za a dan araba shi da darajar ka iznudi ta lokacin da aka kira ka bi rasi da daukaka misla kamar mufradi mufrad al-alayi suna mufradi makadai wannan istibarat na nauni kaga a nawa akwai kafda akwai idafa akwai rufa akwai mufradi akwai alani kai ma tafuza bi waslin ayyam mustatirin anil uyuni wa ayyun wa sirrin ayyam muktasini kai ma tafuza ya rasulullahi wannan kiran ka da akai ba wai an kira ka ne ka zo sama dan kai nesa da Allah ba a'a ya rasulullahi an kira ka ne kai ma tafuza dan karabauta bi waslin da saduwa da ayyi mustatirin abinda akai matakar koye shi anil uyuni ga idanuwan mutane shi ma wanda yake da bugun mu na gida gyara ayyi ba ayya ba kai ma tafuza ya rasulullahi an kira ka ne zuwa ga sama kai ma tafuza dan karabauta bi waslin da saduwa da ayyi mustatirin abinda akai matakar koye shi anil uyuni daga idanuwa wa sirrin kuma ya rasulullahi an kira ka ne dan ka saduwa sirrin da wani irin sirri ayya muktatani wanda akai matakar koye shi daga wani mutum ya sani in an ce mustatiri abun koyewa in aka ce satara an boye to abu ne wanda aka boye ba a so ido ya gani amma in aka ce katama an boye to an boye abu ne saboda ba a so a sani akwai abin da boye shi ake ba a so ido ya gani shi akwai kuma abin da boye shi ake ba a so a sani in ka kalla kusan siyakat na Qur'ani ma haka yi in ka ji an ce satara ya boye ko ya lulluɓe saboda kar a gani in ka ji an ce katama kama nazala min man katama shahadata indahu min Allah ko katama shahadata to kai ma tafuza ya rasulullahi dan karabauta da wasilin da saduwa da ayya mustafiri abinda akai matakar boye da Allah uzuna gabarin idanuwa wasirrin da wani irin sirri ayyi shi ma ayyi ba ayya ba ayyi muktatani wanda akai matakar boye shi ba a so kowa ya sani sai kai fa hutta kullu fakari ghayra mushtarakin wajista kullu makanin ghayra mustahani fa hutta ya rasulullahi ka tara kullu fakari dukkanin wani girma ghayra mushtarakin ghayra mushtarakin shi ma wannan mushtarakin ba mushtarikin ba mushtarakin radin da fata fa hutta ya rasulullahi ka tara kullu fakarin dukkanin wani girma ghayra mushtarakin ba ai maka shishiya ba wajista ya rasulullahi ka ketara kullu makanin dukkanin wani mukani ghayra muzdahami ba tare da wani yama sauke ka ba kai kadai ka dahi hatta malaika jibril da aka je akwai inda yake wa minna illa lahu maqamun ma'lum ko shi ma tsayawa yayi to ya rasulullahi fa hutta ka tara kullu fakarin dukkan wani girma da daraja ghayra mushtarakin ba maka kishiya ba ba ku biyu aka raba aka baka wannan ka san wannan ka ghayra mushtarakin kai kadai ne wajibta ya rasulullahi ka keta kullu makanin dukkanin wani mukami kaira mustahi ba tare da amma sai ka ba wajalla miqdaru ma wallita min rutabin wa azzi idraku idraku ma wallita min ni'ami wajalla miqdaru ma wallita min rutabin miqdaru gargwadan ma wallita abinda aka baka ya rasulullahi shine miqdaru gwargwadan ma wullita abinda aka baka ya rasulullahi min rutabin na martaba wajalla ya girmama kai wannan mukami da aka baka na daraja ta girmama shine miqdaru ma wullita gwargwadan abinda aka baka min rutabin na martaba wajalla ya girmama idraku ma wullita idraku rifkar ma wullita abinda aka baka min ni'ami na ni'imomi wa azza ya girmama ma wullita idraku ma wullita rizkar abin da aka baka min ni'ami na ni'imomi wa azza ya gagara ana ba wanda zai saki irin wannan ni'imar taka bushra lana ma'ashara al-islam inna lana min al-inayati rukunan ghayra munhaji bushra lana ma'ashara al-islam bushra lana albushri ya tabbata gare mu ma'ashar al-islami ya mu taron jama'ar musulmi ma'ashar nan an ya hazafin ya ullida ne bana ya ma'ashar al-islami ya ma'ashar al-islami ya taron jama'ar musulmi bushira lana al-bushirmu inna lana rukuna hakika muna da wani irin gishiki shine rukuni gishiki ko kace in a Hausa zakai gwarubari sai kace aurin gindi ko shine rukunan muna da wani irin gishiki muna da wani babba da ya tsaya mana shine inna lana rukunan hakika muna da wani gishiki gaira munhadini gaira munhadini wanda ba zai rushe ba min al-inayati na kulawar da Allah yake mana rukunin namu shine addinin da aka bamu ba zai rushe ba min al-inayati na kulawa da Allah yake bamu Allah ya bamu wata kulawa ta musamman yake bance mu shine inna lana min al-inayati hakika inna lana rukunan muna da wani irin gishiki gaira mun hadin yi wanda ba zai rushe ba min al-inayati na wata kulawa ta musamman da Allah yake bamu saboda mu jama'ar annabi ne Allah ya mana wata gata ta musamman lamma da Allah da ina da da'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami lamma da Allah da ina lamma lokacin da da Allah Allah ya kira da ina mai kiranmu shine annabi sallallahu alaihi wasallam li da'atihi cewa mu masa biyayya lokacin da Allah ya kira annabi ya hada mu da shi ya ce mu da annabi shine lamma da Allah da ina lokacin da Allah ya kira ne kiranmu shine annabi li da'atihi yace mu ba annabi bi akramir rusuli da mafi girman manzanni kunna sai muka kasance akramal umami mafi girman al'umma annabin mu ne yafi na kowa shi yasa mu muka fi kowa lit annabin mu ne yafi kowa shi yasa littafin mu yafi kowa eh shine garin makka an haifi annabi ne saboda shi yasa a garin makka yafi sauran garuruwa Madina annabi yana can ne ke sa Madina ta sauran garuruwa shine bi akramir rusuli da mafi girman manzanni ne kunna akramal umami muka kasance mafi girman al'ummai shi yasa wasu daga cikin malamai suke ganin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi suka ce saboda annabi ne muka zama khaira ummati da aka ce kuntum khaira ummati kun kasance khaira al'umma ukhrijat lin nasi da aka fitar saboda mutane kaga wani sai tsamanin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ne saboda umarni da kikkiawa da hani da mammuna wasu malaman suka ce a'a ba wa'azi ne yasa muka fi kowa ba a'a annabin mu ne yafi kowa shi yasa mu din muka fi kowa din mun kasance kairu ummatin ne saboda annabin mu yafi kowa da annabi yawwa wallahu a'lam